الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها المسلمين أكوي وتمسألة قريم مو الأمة المسلمين ودوانا مسألة تاتن كاروم كما وانا مسألة تاد بيبايمو matsala ce wanda kowa ya santa akwai ta cikin al'ummar musulmi wannan matsala na san cewa akwai ta cikin mu al'ummar musulmi kuma kowa ya san cewa wannan matsala tana nan da baibaye da mu cikin al'ummar musulmi wannan matsala ya ƴan uwa matsala ce da daddiya cikin al'ummar musulmi wanda ta maida al'ummar musulmi baya ba komai bane ba ya ƴan uwa illa matsalar roƙo da bara da maula da ainihin matsala wanda take ta ci mazambe lalle ya ƴan uwa musulmi matsalar roƙo da matsalar bara da matsalar ci mazauni da matsala ta wanke goma ka sa biyar addinin musulunci bai shar'anta wannan ba yana daga cikin matsalolin da suka jefa al'ummar musulmai halin wayoyin iyasu matsalar bara da roƙo da maula wanda dole al'umma in tana son ta ci gashin kanta ta san ciwon kanta a kididdiga ta cikin al'umma masu ci gaba a duniya dole al'umman nan sai ta yi yaki da bara dole addu'an nan sai ta yi yaki da roƙo sai an yi yaki da cima zaune sai an yi yaki da maula a yaƙe ɗan maula in dai ana sa al'umma ta ci gaba wannan matsala ya ƴan uwa musulmi matsala ce wadda abin ta kai ci da ban haushi hatta majiya ƙarfi samari masu jini a jika sun mai da bara da maula da roƙo sana'a wanda wannan ita ce matsala shine abin ta kai ci da ban haushi mutum da karfin shi da lafiyar shi amma ya maida kan ya roƙo ya maida kan shi maula ya maida kan shi bara kuma gashi da karfin jikin ya wannan yana daga cikin abin da ya jefa al'ummar musulmi wanda yake ainihin al'ummar musulmai ta shiga cikin wani hali ta shiga cikin wani yanayi wanda ya zamanto dole ne mu tashi mu yaƙi wannan zahira mu yaƙi wannan abin da addini ke faɗa da ita ya ƴan uwa musulmi abu ne wanda yake sananne a kowanne wanda duk wanda Allah ya sa yake da wani abu ga hannun shi Allah ya yassare mai wani abu ba zai zamna lahiya ko a gidan shi ba ko a wurin kasuwancin ya ko a wurin aikin ya ko a wurin zaman shi illa fati sai ƴan bani sun hana shi zama kuma ƴan bani din masu jini a jika masu ƙarfi wani wai aikin ya maula amma yana da abun hawa kai ka shirya abin da zaka ce ma Allah gobe kiyama aikin ya bara amma yana da ƙarfi a jika da maula ka shirya abin da zaka ce ma Allah gobe kiyama bara yadda Allah ya ce kan mizina ya hana mu sata ya hana mu shan giya haka musulunci ya hana bara da roƙo da maula wannan mu san wannan mu faɗa mu juna mu gaskiya yin bara da maula ba abu bane wanda addinin musulunci ya shar'anta ya yin bara da maula yana maida al'umma baya yana maida al'umma ta kasa cin gashin kanta ta zamanto tana cikin al'ummomi waɗanda sai ake kilga su al'ummomin da suka ci baya a duniya ba wai al'ummomin da suka ci gaba ba ko al'ummomin da suka kiltance suna iya hidda sihi daga wuta ya ƴan uwa musulmi wannan matsala ta bara da wannan matsala ta maula abin ta kai ci da ban haushi ta hewa a tsakankanin mu musulmi waɗanda ba mu ba su ba su ɗauke ta sana'a ba abinda zai baka mamaki har ya zamanto wanda ba mu ba aka samu wani kirista zai karɓi musulunci ya ce amma abinda yake roƙo ga al'ummar musulmi akwai wata ibada a musulunci ba zai iya ta ba a yahi maya aka ce wata ibada ce ya ce ibadar bara da maula shi ba zai iya wannan bara ba kadiba lalacin da ya kai mu al'ummar musulmi wai har wanda ba mu ba yana ganin bara da maula da roƙo kamar wani abu ne wanda addinin musulunci ya shar'anta mana balla zaka karanci musulunci yanzu wani yana ganin cewa kai wa'azi kan cewa bara ba ta da kyau sabon addini ne a'a rishin yin wa'azi kan bara ba ta da kyau shine sabon addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatakar da sahabban ya ya nuna ma sahabbai illa haka da hadarin hakan da bala'in da ke dauke da hakan wanda ya maida rayuwar ya haka a gobe kiyama abin da ke jiran shi na hushin ubangiji subhanahu wataala ya ƴan uwa musulmi abu ne wanda yake sananne ne a kowanne a masallatanmu babu yanda za a yi a salamce sallah ko masallaci na juma'a ko na kamsu salawat illa face kamun ka fara azkar na sunna wani ya miƙe a cikin masallaci yana gabatar da ƙonko ka bare shi wani zai zo masallaci wasu na nan kofar masallaci suna kallon rigar jikinka suna kallon wani irin abun hawa ne ka aje ta yadda kana hita za su yi tarab su zo su baurace ka su maulace ka su barance ka wannan duka ba shine abin da addini ya shar'anta mana ba ya ɗan uwan musulmi abin ya kai mai ga takeici akwai waɗanda ma suka maida hakan ya zama sana'a akwai waɗanda yake suke cutar kansu don ba su cuci al'umma ba kansu suka cuta mutum lahiya ya lau ko ya lankwashe hannun shi ko ya lankwashe kafar shi ko wata gaba daga cikin jikinya ko ya lankwashe idanun shi dan ya nuna cewa shi mabukaci ne a taimaka mashi akwai wanda ke mai da kan ya kamar ya sakire zo mahaukaci mahaukaci wani bitalman wani shawaraki shawaraki wai jiddan a dauka a bashi akwai wanda ya zo na bara a masallatai daga cikin masallatan mu wanda mun ganshi lami lahiya lau idanun ya biyu ya she a wani masallacin ya tashi wai za a kabarta sallah wai ba ya gani wai a kakkama wai makahuri ba ya gani a taimaka mai limamin Allah ya sa san ya mai tsawa ya hurgadeya yace ku fitar da shi masallaci wai wanda ba ya ganin ne yace shi makahuri ba ya gani shi ne ya zabga da gudu ya yace shi kanshi wannan shine halin da al'umma ta samu kanta a ciki wannan kuma addini bai shar'anta mana wannan ba addini yana fada da haka akwai wanda ya ɗan uwa musulmi za ya amfani da dora makan ya wani mugu abu na lalura ko an mai mutuwa ko mahaifin shi ya rasu ko ya dora ma matai ya ƙarya matai yana can asibiti uwa da danta za a mata fashi an yi mai ordonance kaza yazo ya sa mutane cikin gari mai ta zagin likitoci muna cewa ba su da tausayi an yi kaza mutum yazo ya ce an ce in aka gama juma'a ba a kawo kaya ba akwai lalura za ta mutuwa mutane imani ya motso su a dauki kuɗi a bashi kuma ya ƙara sa ni masallaci ya ƙara kai wannan lalurai wannan ya mai da rayuwa ta yi a haka yana kinanin ya cuci mutane wallahi wannan abin tausayi ne a gobe kiyama a gaban Allah abin tausayi ne in ka gama yin haka wallahi rayuwa ta yana cikin tausayi rayuwa ta yana cikin halin wayoni iyas domin bai san abin da ke jiran ya ba a gobe kiyama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ɗan uwa musulmi daga cikin barace barace da ainihin dabaru da mutanen mu ke yi wani din yakan dora maka ne wata rishin lahiya ta ba gaira ba sabai akwai wanda ya zo ya tarmo bandeji ga hannun ya lankwashe hannun wai a kai maka mishi baya da lahiya an je asibiti wai za a mai operation ga hannu an ce in ba a kawo ba hannun na ka ba wani aka yi katari a masallacin akwai wani likita ya tashi a wannan satin shi wannan likitan shine ke permanence a block wajen aiki yace a ina ne aka ce ma yace a likita babba ya kama hannun wallahi tallahi ƙarya ce bandeji ne lallaba mu hannun shi waɗannan wai suna ganin san ha'inci al'umma wallahi kanka ka cuta baka sani ba ya ɗan uwa musulmi abinda ya haka muni akwai masu amfani da yara ƙanana wajen harkar bara yaro wanda bai san hawa ba ba a kai ya makaranta ta addini ba ba a kai ya makaranta ta rayuwa ta ainihin ilimin rayuwa ba ya san Allah ya san rayuwa an bata ma wannan yaron rayuwa an ƙalla mashi ma'anawiya an bata mashi avenir an maida illa iyaka a zo a yi tsaye a dauko a bayar in wanda yake jagorantar ya gani ya mika an bai gani ba shi ma ya iya ya soka aljihun shi yayi haba ba hakarami a haka za mu kashe irin waɗanda yaran ya ɗan uwa ya za mu ce ma Allah gobe kiyama akwai waɗanda suka maida wannan abin yaran nan bai san komai ba bai gane komai amma an nuna mai amaliyatu tasawul an koya mai mumarasatu tasawul an koya mai ya ake roƙo ya ake maula ya ake bara wannan ya maida yarewa ta a haka ya ɗan uwa musulmi abin tambaya a nan wurin shine meye Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da bara da maula meye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da bara da maula wannan duk abin da na faɗa mana ba ra'ayi na bane ba ba san zuciyata bane ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi bayani wannan magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta in ka ce sabon addini ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kake dangana mu cewa ya zo da sabon addini meye malamai na musulunci malamai na Allah suka faɗa dangane da bara da roƙo da maula da zalama da hadama meye malaman musulunci suka faɗa akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma yazalu rajul yasalun nas mutum ba zai gushe ba yana tambayar mutane yana bara yana roƙo yana maula yana dora ma mutane lalura amma nabi yace mutum ba zai gushe ba ya maida haka sana'a hatta ya atiya yawmal qiyama face wannan mutumin sai ya zo gobe kiyama walaysa fi wajhihi muz'atu lahm zai tashi a gobe kiyama fuskar shi babu tsoka duk mutumin da yake aikin shi bara da maula annabi sallallahu alaihi wasallam ce a gobe kiyama zai tashi fuskar shi ba nama kashin shi hotalwaya haka zai tashi duk wanda ka gani a gobe kiyama hotalwa fuskar ya ba tsoka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka masu bara ne da maula da roko a duniya malamai suka ce wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin zai tashi a gobe kiyama kaskantacce wulakantacce a gaban Allah baya da daraja baya da kima a gaban Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce a'a hadisin yana nan a zahirin shi a gobe kiyama zai tashi ainafin huskar ya ba tsoka inda a gobe kiyama za a matso rana daidai kawo nan mutane sai Allah ya yayi namun huska a fuska tai dan rana ta gasa shi rana ta dalaya rana ta kona shi saboda baya da aiki a duniya sai tura mutane da lura wannan shine akiban mai roko a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaftahu abdun baba mas'alatin babu wani bawa da zai bude makan ya kofar roko da kofar maula abana abani illa fataha Allahu alaihi baba faqirin illa face Allah ya bude mai kofar talauci duk mutumin da ya bude makan ya kofar bara kofar maula annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ka Allah ya bude mai kofar talauci da rishi a duniya har sai ya mutu a haka kadiba kaga masu baula da roko waye ya ci gaba kullun rayuwa ta haka yake sai ƙara ja baya ki in ka ganye tsakaninya da mai gidan shi ho wannan mai gidan da yaje maula jinya wala Allah baba wannan mai gidan da shi aka auro ta amma in ka ganye sai ka ce shi ya ainafin mai gidan zaka ce ga yana wanda ya lalace saboda ni Allah ya hidda annuri a rayuwa ta wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi idan kana karanta wannan hadisin da hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana kan cewa duk mutumin da ya bude mai kofar ya talabba kofar roko sai Allah ya bude mai kofar talauci kai sai kaga cewa ashe daga cikin matsalolin da muka shiga cikin talauci akwai matsalar roko abinda ya jefa mu cikin wanga hali akwai matsalar roko ko kasa ci ta kasa cin gashin kanta ba ta da aiki sai dai a taimaka mata sai dai a bata sai dai a bata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kasar ta bude makanta kofar talauci ba yanda za a yi ta ci gaba da arzikinta kawai sai dai wasu su mori da arzikinta ba dai ita ta mori da arzikinta ba wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fada la an yaghdu ahadukum dayan ku yi sammako tunda safiyar fari fa ya hatatiba ya je dauki gatari ko adda ko kwashe ko kududdura ko majauza ko laushe ya je daji yayo itace yayo kaimu ko yayo ciyawa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora a gadan bayan shi yazo cikin gari yayo ciyawa ya saida yazo cikin gari yayo itace ya saida yazo cikin gari yayo kaimu ya saida annabi yace wallahi yahi maka alheri da abinda zaka iske ya gobe kiyama da kazo ka tambayi mutane sun baka ko sun hana maka yahi maka mutunci waye wanda za ta yi baya da karin da za ta yi daji yayin itace waye yanzu muna cikin damuna wanda za ta yi baya da karin da za ta yi yayin ciyawa ya zo ya kawo cikin gari ya sayar waye wanda baya iya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk mutumin da yake yana neman ya nemi mutane su bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ga lakari ya ji kaga duk wanda aka ce mai taya yayin ciyawa ya ji yayin kaimu gani yake kawo lakantaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka wannan shine mutuncin ka da kazo ka ce a baka an baka ko an hana maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al yadul ulya khairu min al yadus sufla al yadul ulya hiya al yadul mu'tiya hannun da ke bayarwa hannu na sama yahi hannu na ƙasa yahi hannu mai karba alkhairi da albarka a wajen Allah ma'ana kai da kaje kana maula a baka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mai baka dinnan yahi ka alkhairi a wajen Allah da kai da kamar da abin sana'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake fada yace man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran duk mutumin da yaje mai da mutane wurin maula yaje roki mutane duke su kawai ba dan komai ba dan ya tara yana da ma abincin da zai ci kawai yaje a baya yau yaje yayi maula ta an baya jikka 10 can yazo jikka 5 can jikka 20 can an baya buhun hatsi can an baya buhun masara ya mai da abin sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma yasalu jamratan wallahi garwa shine na wuta kake roƙon makanka sai yace fal yastaqilla aw yastaqsi in kana so ka yawaita roƙon in kana so ka rage annabi yace ka sani dai garwa shine na wutar jahannama kake roƙon makanka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zana a cikin sahabbai dan ku ga annabi bai yarda da bara ba annabi bai yarda da roko ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da maula ba Anas ibn Malik yake cewa muna zaune tare da banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yazo wajen Annabi yana roƙo ya tulubu sadaqa yana neman Annabi biya mai bukatun shi ya kawo matsala wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan fa ba irin masu barin mu bane ne yanzu waɗanda suke ta akan ƙarya waɗanda suke ta akan dibara waɗanda suke ta gakar sa shi ga kaza yaje yayi aiki yana ganin kaskanci ne wulakanci ne a gani yayi aikin kaza amma baya jin kaskancin da wulakancin ya zuba tarama mutane hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha wannan sahabin ba yada yazo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi a bani sadaka me annabi yace mai amma fi dai tuka shay gidanka ba komi da kaso bara babu gado babu katifa babu kaza baka da mashin din hawa ka saida shi dole ne sai ka hawo mashin din baka da salula ka saida ta dole ne sai ka rike salula annabi yace amma fi bai tuka shay mu yanzu mutun zai zuwa yayi maula wai a bai kudi ya sa kiredi ka ji lalurar rayuwa wai ki maula ce zai wai a bai kudi ya sa kiredi wai maula ce zai wai wai ya taho shi a bai kudi ya gyara waya waɗannan ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah wallahi muna abinda ba abin dariya bane wallahi wanga abin zai shi hobawa a hushar Allah gobe kiyama waɗannan hadisan da Annabi ya faɗi gaskiya ne ma annabi ma yace ku anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda zai je hoɗan uwanka cikin wani haushin Allah ya sa shiga halin wayoni ya su gobe kiyama in kana da ikon kai magana ba kai ba gobe kiyama Allah zai kalle ka duk abinda zai je hoɗan al'umma ya zaman to gobe kiyama ta kasa samun rahamar Allah ta kasa samun yarda Allah wannan abin in kana da ikon kai magana ba kawai al'umma magana ba ka ha'ince su ka cuce su a matsayinka na wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba wannan mutum ya zojin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana neman sadaka annabi yace gidanka ba komai ne zaka zo neman sadaka sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bala annabi akwai wani dan abu hilsun nalbasu nalbasu ba'dahu wa naftarishu ba'da muna da wani tsohon bargo ko shin hida ko tabarma babu a gidan shi katifa baya da kesu bargo guda ne gare shi da iyalin ya sai su shin huda rabin a ƙasa su ruwa da rabin shi kadai abin da ya mallaka a rayuwa ta sai yace wa qabun nashrabu fihi alma da kuma ainafin wani kwano wanda muke sharuwa duk iya abin da ke da kai a gidan shi kenan babu gado babu katifa babu mu a gidajen mu babu wannan kaya kana maula sutura nawa gare ka baka saida ta dole ne sai ka danka sutura baka kiyaye makanka mutunci ka kiyaye mazra'arka mutunci ka kiyaye makanka mutunci a gobe kiyama a wajen Allah kakka tashi kaskantacce wulakantacce mara daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala haka wannan sahabi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai akwai kaya gidanka idhhab fa atini bima je ka zo man da wannan bargon da wannan kwana wai inda akwai tsofin bargo a gidan shi akwai tsofin kwano a gidan shi annabi ya nuna cewa bai halatta yi maula ba bai halatta ne musadaka ba ya ɗan uwa mu kallo wannan mu kan mu adalci tsohon bargo da tsohon kwano wanda wannan bargon rabin su shin hada rabi su ruha yanzu in aka anshi babu abin shimfidawa babu abin ruha tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawo wannan sahabi ya je ya dauko sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai zanna ije Anas ibn Malik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan bargo da wannan kwano yace man yashtari hadaini wa zai sai wanga bargo da wanga kwano wani sahabi yace ana akhuduhuma bi dirhamin annabi zan bada dirhami guda annabi yace Allah ya sauka bai yarda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai saida albarka kayan ba na annabi bane amma annabi na kishin domin kayan al'umma shi ne wani sahabi sai yace ana akhuduhuma bi dirhamin ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam zan bada dirhami bi in amsa annabi yace kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan bargon da wannan kwanan ya saida ya amso dirhami bi wannan mutumin da ya zo bara wajen annabi iya abin da ke da kai gidan yake nan annabi ya sayar sai annabi ya bada dirhami guda ya ce wanga je ka sai abinci ka taimaka iyalanka wanga dirhamin guda je ka sau ga tari ka kawo mani ina shirinka abinda annabi ya ce kenan je ka sau ga tari annabi bai ce baka sai kai a'a je ka sai ga tari ka kawo mani wannan bawan Allah ya je sai abinci da dirhami ɗaya kai ma iyalin shi ya so ga tari da dirhami guda ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ga tari annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi ne ya amsa ya karme ainafin saman gatarin yasa ainafin wannan ruwan cikin wannan icin annabi ya karme sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amshi ruku rike ya rike yace idhhab fa hatatib wa bi je ka je daji kai ta saro ice ka zo gari ka saida ka je daji ka saro ice ka zo gari ka saida wala arayannaka 15 min kai in ganka a cikin gari sai an yi kwana 15 je ga aikin da annabi ya baka assignment ce annabi ya bashi ka je da gatarin nan ka je kai ta saro itace ka zo gari ka saida annabi ya ce kakka kuskura inganta cikin gari in dai ba ka zo saida ice ba ka zo ci ma zaune annabi ya ce ka inganta sai an yi kwana 15 wallahi ko wannan sahabi ya tai ya dauki wannan gatari ya je yana saro ice yana zuwa cikin gari yana saidawa yana ya saro ice ya zo cikin gari ya saida har sai da ya samu dirhami ɗai sai da ya samu dirhami 10 shi dirhami 2 ya kashi sai da ya samu dirhami 10 da ya samu dirhami 10 ya je ya raba dirhamin ya sai dirhami 5 ya tayi sai abinci wanda zai ishi iyalin ya suwa wani lokaci ya aje musu ya kawo sauran dirhamin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kuma ya sai kaya shi ya sai makan ya kaya ya sai ma iyalin shi kaya wancan bargon da ya rasa yau sai wani ya aje a madadinya kwano da babu ya so wani ya aje a madadinya kuma ga abinci ga bargo ga kwano ga kaya kuma ga kuɗi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi labari sai annabi ya ce hadha khairul laka kaga wannan yayi alheri gare ka min anta ji al mas'alatu nuqtatan fi wajhika yawm al qiyama naka zo gobe kiyama a ainihin fuskar ka akwai wata alama ta roko da maula a gaba Allah gobe kiyama kowa ya ganka bainal khalaiki kowa na ganka riga ya ganka mai bara mai maula ba ka da kima ba ka da daraja a idanun mutane annabi ya ce wanga yayi maka alheri mudiba wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sabon ba komi gidan shi komi babu sutura da ke gareya sutura ce wadda take kaskantacciya amma mu diba mu ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mu auna rayuwar mu yanzu wadannan suka maida bara sana'a suka maida maula sana'a suka maida roko sana'a ma wadannan mu duba mu ga wani hali ne suke ciki ashe in ka ga mutun yana cikin wannan halin sai ka tausa mishi sai ka san cewa ainihin yana wani abu wanda ubangiji subhanahu wataala zai kama shi idan ka samu maula da bara ina daukaka da Allah yace walillahi al'izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin aina al'izza ina daukaka da buwaya din ka mai da kanka kaskantacce kowa na wulakanta ka mai da kanka baka da yanci suka ce mun malaka kutaka malaka qarara duk wanda shike baka baka da yancin daukar doka a hannunka sai ya daukar ma doka mamman da ya dahu la yamuddu rijlahu duk wanda ya mika hannun shi bai isa ya mika kafin shi ba kiran ka ja mutunta kaskanci a dauka a baka wai kaskanci ne wulakanci ne shi yasa wani sahabi a zamanin Umar yema wani sahabi zambo yace mai da'il makarima la tarhalli bughayatiha waqud fa innaka anta sa'imul kasi in kaga ana mutunci ka koma gihe kai ba dan mutunci bane in kaga ana neman masu daraja ka koma kai ba dan daraja bane domin matsalar ka kai baka da aiki sai maula a ciyar da kai a ciyar da matanka a baka kaya a ba matanka kaya wannan magana da ta kai ga Umar ibn al-Khattab wannan wanda yayi wannan magana kotai a Umar gidan kasu ya sashi ya kulle shi saboda ni ya muna na mai ya taba mai mutunci dan ya nuna maka cewa ni ashe din mai bara da maula baya da kima a idanun mutane ya ƴan uwa musulmi malamai na addini malamai na musulunci sun yi bayani dalla-dalla wajen nuna haramcin bara da cewa wannan haramun ne ba wai sabuwar magana bace iya wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shikenan ba da lokaci da mun tarata to hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka hana haka amma wadanga kadai danjin kunne da buga misali wadanga sai ishe mu kadai in ba mutun yana da lalura ba in ba mutun yana da lalura ba wanda kuma lalura annabi ya faɗi wacce ce lalura ba kai zaka ce baka ta lalura ba ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin qabisa annabi yace ya qabisatu ya kai qabisa ka sani innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin ruqu dabara baya halatta sai daga mutun ɗaya daga cikin mutane guda uku duk wanda ba ɗaya daga cikin mutanen gari guda uku yayi roƙo yayi bara yayi laifi a wajen Allah yayi haramu annabi ya hana shi mutun na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulun tahammala hamalatan mutun ne wanda ya dauki kayan nauyi ya dora ma kanshi wani ne ake biya bashi ya kasa biyan bashi mai bashin ya addade shi har wala Allah ya kai shi ga hukuma za a rihe shi sai wani ya zo shi ba ya da amma sai ya zo ya dauke amali sarkin daukar kaya sai sai kyale shi ni na dauki bashin na biya bashi wannan annabi yana zancen jiya ba yau ba mu yanzu wanda kake biya din ma mai biyarka ya san ba kada shi zai jiha ka halin yi biya su yana biyarka kuɗi kuma ya san ka samu matsalar kasuwa ko ɗan 419 sun wanke ka ya san wannan an yi haka ko yanayin juyin juya hali na kasuwa ya juye da kai amma tare da haka ya san cewa a can baya ba ka sakaci wajen balas a can baya ba ka kaza amma yanzu ba can ba kada shi da kan ya zaya zuwa ce to gidan naka in an mai kudi ina nan in yi a biya ni kudi na ina taimako yake ba mu zan san ga mutumin da yake yana da sakaci akwai wanda din yana da halin ya biya din irin ɗan wayenta din ne ɗan boyen kurwa wannan ba shi muke zance ba wanda tabbas an san ba yada wannan ya kamata mu taimaka mu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na farko wanda roko ya halatta yayi roko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda ake biyan wani bashi sai ya dauke bashi ya maido bisa kanya kuma shi ba yada halin ya biya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ne mu tsakankanin ɗan uwan musulmi da Allah ku taimaka ana biyewa da bashi ni na dauka jikka 150 ake biye ni kuma jikka 150 ke da kwaiwa na kawo mu taimaka mu roha mu dan uwan mu asiri in yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta musibaha har sai ya samu wadannan kudin da ake biyan dan uwan shi wanda ya dauke mai bashi in ya samu summa yumsik kaga summa annabi ya kawo bi tarafi anan take annabi ya ce kuma kai kara bara in ya kara yayi haram bashin da ya dauka na dan uwan ya da ake biyayya yayi roko yayi bara an samu kudin jika 150 ne an samu 500 inda ya tambayi wani yace ina zuwa bayan an biya 150 din sai wani ya kawo darinya sai ce alhaji har an biya kudin in yayi niyya ya bada yace ya baka halko a ba wancan din kai amma in ka amsa annabi shi kai zulubi to da Allah yanzu masu barin mu haka suke mutum na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun asabatu ja'ihatu da mutumin da wata musiba ta same shi ijtahat malahu kullum ta kai da dukiya ta duka baki daya ya samu asarar dukiya duka kudin ya dawo ba komai annabi yace fa halat lahu almas'ala ya halatta yayi roko hatta yusiba qiwaman min aishin aw tarwa aw sajadan min dainin har ya samu dukiyar da za ya cin abinci ko ya biya bashi daga nan wurin insha annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kara in ya kara yayi haram mutum na uku na karshe annabi ya ce wa rajulun da wani mutum asabatu faqatun wanda tsananin talauci ya dame shi kuma baya da aikin yi nan kaka ce talauci yanzu ba cikin talauci ko cikin talauci yake annabi faqa da yace tsananin talauci wanda ka nemi aikin yi baka yi ba ka nemi aikin kwadago baka samu ba ka nemi lebaranci baka samu ba ka yi kayo itacen kayo kaimun ka kawo cikin gari ba a saida ba ka buɗe aikin yi ka buɗa salularka ka saida ka yi sana'a baka yi ba kayan jikinka ka diba masu kyau ka saida ba a yi ba kayan ɗakinka ka sannan ne ake cewa faqatun shadida ba ka zo daga duba da mantala gidanka guda bakwai wai ka ce faqatun shadida ce ƙarya kake wallahi da motan hawa har kana mai wanka ka san kai wanka ka shahe takani kai siraj wai kuma ka ce wai kai bara kuma Allah ya kyale ka gobe kiyama wallahi kai aikin banza wallahi ɗan uwa ku yi hakuri ba abin dariya bane in ka san abin da zai jeho ɗan uwanka cikin wani hali wallahi dole ne ka ji ciwon abin wannan abin jama'a na ganin roko da bara ba wani abu bane ka diba abin da annabi yake faɗi akan yanzu ni ba mutanen nan guda uku da annabi yake su kadai ya halata dan Allah masu bara da roko duk suna cikin waɗannan mutanen ba su ciki kuma laifi ne yake kuma mutum zunubi ne gobe kiyama kuma zai tashi cikin bala'i da hushin Allah gobe kiyama ba dole ka tausaya ma ɗan uwanka ba dole ka tausaya ma ɗan uwanka hasali ma dan ba a magana ka abin har abin ya zama toma kamar bara da roƙon wani addini ne wata shari'a ce min sha'airin islam at ta'budiyya mutum na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da tsananin talauci ya kama shi shi ma ba shi da zuwa ce a taimaka mai ba a sai a samu mutane guda uku cikin mutanen shi abokanan shi dange shi su za su zuwa su ce wallahi wane yana cikin matsala a taimaka mai ba shi ya zo ya ce ba a mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu ainihin mutane guda uku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce min zawil hisha min qaumi cikin mutanen kware cikin mutanen shi su ce wallahi wannan yana cikin matsala a taimaka mai annabi ya ce su ma daga an samu abin da za a taimaka mashi annabi ya ce a daina a haka sai annabi ya ce ya qabisatu ya kai qabisa fama siwa zalika suhtun duk abinda ba wannan ba ɗaya daga cikin ukun mutun yayi bara dukiya ce ta haramun ya akuluha sahibuha suhtan wanda mai yin hakan yake cin wutar jahannama a gobe kiyama a cikin cikin shi hadisin annabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waya zani dole ne na fada Allah ya dora mani in fada idan ban fada ba gobe kiyama Allah sai ya kama ni naga al'umma ta abin ya zame mata ciwon dare ya za kai a masallacin nan akwai wanda ya zo muna nan juma'a ya same a wani wuri ya je ya yi bara ya ce wai mata ta aihu a taimaka mai ya zo ya sha giya ya yi kif yazo aka dauki kudi aka baya ina zamne kuma a masallacin ne yazo yace wai daga Kamaru suke mota ka bariya delivery za ta haya ba kuma na sanya a garin ne yake ƙarya yake ba wani kamari da ya kai ana ga masallaci na bawa Allah yazo cikin mutanen Oriba din nan yace ga mota ne yanzu bakin station Oriba yamai suka yi yazo a kai da shi a sa ya cikin mota a kai ya yamai daga yamai sun dauke su kai delivery yaron nan da ya maida ba hankali wasa kawai ana koma sai yace ai shikenan mai zuwa maka ya hadu da Annabi ai shikenan daga hita ya sanyo takalmin ya kace mamu shine halin ya zai mutane sana'a abin ya zai mutane roko ya ƴan uwa musulmi waɗanda suke da haƙi kan waɗanga abubuwan mutane ne guda uku abu na farko uwaye uwaye dole ku dauki amana da Allah ya dora muku galibi maza ayoyin da suka hisani a ƙara aure fanki huma tsabalaku masana wa hudu mai mace in tsamna da mace ɗaya kamar faso in zaba a'a hudu biyu shi hagga saki yayi aure ya saki diyan 20 da wani abu amma wannan dan bawan da ya san cin ya bawan da ya san shafi ya zai Allah ya kiyale ka gobe kiyama ina amana ina amana da Allah ya dora maka na waɗannan ƴaƴan ka dauki ƴaƴan ka bar su wani in ya dauko ya kawo ma malami daga wani gari a dauki yaro akai almajiranci shi ba wai karatun ya kai ba a an rage mai wahala an rage mai nauyi abin da ya dabe shi kenan an kai wannan yaro an je an shirge ma malami shi kankan ya malaman bawa Allah abin da zai ci yana mai wahala da shi da iyalin ya balantana abin da zai dauka ba wannan yara haka iyaye suka dauka kowa yanzu mun mai da kamar addini kamar sunnan annabi ita ce kawai karu aure shikenan sunnan annabi zalika mablaguhum minas sunnati iya makureye kenan sunna a karo aure fankihu fankihu amma a kula da ƴaƴa an bari ya riga sunan bisa titi da sallalaci yanzu ka ji ba barazanar da muke da ita ta lalace tarbiyyar samari a cikin unguwan nan a idanun mu kowa na ganin abin da ke faruwa duk wannan shi ya jewa masakacin iyaye wannan dole iyaye su tashi tsaye mutum ya san cewa ba wai aihuwa kadai shari'a take umarni a in kai aihuwa ka tarbiyyantar da su wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa bangare da su kankan su malaman da ke karantar da almajirai su ji tsoron Allah su san amana ce Allah subhanahu wataala yake ba su domin wasu malaman ba su cancanci karantarwa ba inda za a zo a yi bincike na kirki an dauko yara an baka kana koya masa rawa da kaza da kaza wannan ba ita ce amana da Allah zai tambaye ka gobe kiyama ba ba a baka su don wannan ba an baka su don ka nuna masa addini ka nuna masa hitila al'umma na ganin kai ne hitilar rayuwa wanda zaka hakka masa rayuwa ba wanda zaka sa su wani hali ba kuma to irin waɗannan karantarwa in muna son mu ci gaba akwai waɗanda a bangaren karantarwa ba su cancanta ba wanda ko a wanga karatu ne gwamnati gwamnati da kanta ta harda cikin malamanta akwai waɗanda ba su cancanta ba shi yasa a kwanakin baya ko shekarun baya aka yi ainafin tankade da rairaye aka tankade aka yi abin nan to har a bangaren karatun addini akwai waɗanda ba su cancanta ba adiba a ga su ayi ba su cancanta ba waɗanda ba su cancanta ba wani tsari za mu yi duwa mu ingantar da karatun su mu gyara su dan ƴaƴanmu su gyaru waɗanda suka cancanta din wani tsari za a yi duwa ko ayan yara ko gwamnatoci a dauki nauyin su a tallafa musu a agaza ma rayuwar su sai a yi maganin wancan wancan bare sannan bangare na uku gwamnatocin mu za su zama ababan tabbaya a gaban Allah ranar tashi alkiyama amana ce Allah ya dora muku wallahi mulki ba dadi ne da shi ba wallahi mulki ba dadi ne da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ainafin abazar kaga shugabancin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace khizlun wa nadamatun wa malamatun yawmal qiyama kaskanci ne da wulakanci ne da zargi a gobe kiyama ga duk mutumin da ya karbi shugabanci annabi yace sai mutumin da ya adalci ya ba mai haƙƙi haƙƙin shi shugabanci ba dadi ne da shi ba to hukumomin za su zama ababan tambaya a gaban Allah ranar tashi alkiyama wannan hali da muke ciki su duba su taimaka su ga wani irin gyara za su kawo mu wata irin gudunmawa za su kawo mu garin da kasar mu cike take da almajirai masu karatu mai alqur'ani ba kaskantacce bane mai alqur'ani ba wulakantacce bane mai alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sahabbai ba wai mutun ya karanta alqur'ani ba ko ya hadace qur'ani a ya samu ne kaso na alqur'ani a wajen sahabbai suka ce wannan mutumin a wajen mu daraja gare kima gare yana da fifiko akan kowa to amma mu yanzu sai a ce ga mai qur'ani an bare yana bara ga mai qur'ani an bare yana maula ga mai qur'ani an bare da dauda da ki da kazanta ya ƴan uwa wannan ba dabi'a bace ta mai qur'ani maliki ya muke imamu malik ba zuwa ya karantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kwalliya ya sha tarare ya sa kaya tsaf yazo ya zauna gindin almajiran ya karantar da shi ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin jibril da yazo yana son ya karantar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam umar yace isala alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawadi sha'r yasa kaya farare fal yasa ka ainafin gashin kan ya baki kirin ba dauda ba kuwa yazo tsaf haka ne alamun mai karatu mai alqur'ani to irin waɗannan almajirai ya ƴan uwa
muna da mu hidu tsarin da zamu gwamnatocin yan kasuwan kaza kaza dinmu kungiyoyi na addini kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyin harahulla duk ana a unguwa wadda unguwa muna da makaranta ta almajirai na allo muna da mu hidu tsari mutanen unguwan nan tsakanin hababa da hakarama a bude wata gidauniya ku kawo abin da kuka taimaka muna son ainihin mu yi makaranta ta bodin ta kwana mutanen da mu almajiran nan wurin kwana mu bude masu wani kwatu muna sai masa abinci a zamna ayi ta cin qur'ani babu zuwa bara babu zama da datti babu kaza
ya ɗan uwa musulmi ko da kuna garin cewa nayi magana da kakkausar harshe na kawo maganganu yanayi ne wanda al'umma mu ta shiga a cikin ya ɗan uwa dole ne ya zaman to mun ga ina ne mai hita dole mu ga ya za a yi al'umma mu ta hita cikin wanga hala hali ne wanda al'umma mu take cikin ya ɗan uwa wanda mun ji kadan ne wa waɗannan daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga halin da ake rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ha Allah ya karbi rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam silken shi da yake sa ji wajen yaki ya bada shi wajen bai huje jingina ya amsu abinci aka dafa gidan shi ha Allah ya karbi rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai amsu wannan silken ba annabi ya ce mu Abubakar gidan shi ba abinci Abubakar ya kawo ba ya ce mu Umar babu a kawo amma annabi bai taba nuna masa sahabbai din babu wasu gano babu amma mu yanzu ya za a yi amfani da wannan dama kuma mu ce mu lafiya ga addini kuma mu ce babu addini ya hana mu don haka ya ɗan uwa wannan jan kunne ne mu yi kokari mu koma ga Allah ko mu hita cikin halin da muke ciki Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir adaka ala addin wa ansur ibarakal